أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، yawan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da matakan da mutum zai iya ɗauka domin magance riya. Cikin wannan darasin ma za mu ƙarasa dangane da wannan maudu'in, inda za mu yi bayanin sashen al’amura wanda suka shahi fahimtar abubuwan da za su iya su shiga a cikin aikin mutum ya zamanto sun ɓata shi, da kuma hanyoyin da mutum zai bi ganin cewa ya magance waɗannan al’amura ɗin. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu a cikin abin da za mu ambata. Wani lokaci yana da kyau ya zamanto mun bambance tsakanin al’amura. Al’amari na farko wanda yake da matuƙar muhimmanci ya zamanto mun bambance tsakaninsa shi ne dangane da abin da ya shahi riya da kuma suma. Wannan kalmomi ne guda biyu na Larabci. Watan riya yana nufin mutum ya zamanto ya yi aiki don mutane su gani ko don su ji. Wato mutane suna gani kuma suna jin shi a lokaci guda zai aikata wannan aiki ɗin, don su gani kuma don su ji. Wannan shi ne abin da ake ce mariya. Amma shi suma'a yana nufin kenan mutum ya yi aiki amma niyyar shi cikin wannan aikin saboda daga baya ya zamanto mutane sun gano cewa shi ne, su ji cewa shi ne ya aikata wannan abin. Sai zamanto ya samu yabonsu, ya samu yabawansu, kuma ya zamanto a ƙarshe ya samu abin hannunsu da kuma abin da yake hankoro na samun izza ko kuma samun taimako ko abin da ya kama da haka. Kenan wannan shi ne bambanci tsakaninsu. Mutum in dai riya ne, to mutum yana aikata shi ne kai tsaye. Yanzu ne mutum yake yin shi, mutane suna gani don su yaba. Ko yanzu ne yake aikata wannan abin don mutane su ji su yaba. Amma suma'a mutum zai yi shi ne daga baya ya zo ya gaya mutane, ko kuma ya zamanto daga baya mutane sun samu labari kan wannan abin sai ya zamanto sun yaba shi. Wannan kenan yi ne saboda samun suma'a, wato saboda sunan shi ya ɗaukaka, mutane su ji shi, ya zamanto ya samu yabonsu. Wannan yana da kyau ya zamanto mun bambance tsakaninsu. Amma idan mun duba dangane da natijan aikinsu, natijan waɗannan ayyuka guda biyu, watan dariya da suma'a, kowannensu babu wani dafe ilahi a cikinsa. Abin da ya ingiza mai riya ya yi riya ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ne, watan ba don Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ba. Haka nan mai neman suma'a shi ma abin da ya ingiza shi ya aikata aiki saboda suma'a ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ne, wato ba ya yi ba ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan ya yi ne saboda wasu ahadaf wanda sun saba ma yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Yana da wasu hadafofi na duniya, yana neman yabon mutane, yana neman daraja a wurin mutane, yana neman ɗaukaka a wurin mutane, yana neman izza a wurin mutane. Wannan duk ba su da fa'ida. Amma idan ya kasance mutum ya yi aikinsa ne saboda Allah tun harko, sai zamanto daga baya mutane suka ji kuma suka yaba, kuma wannan yabon ya iso zuwa gare shi ya ji daɗi, wannan bai saba ma, bai ɓata aikinsa ba. Kuma inda muka gani cikin hadisai wanda suka gabata, wannan bai saba ma, bai ɓata aikinsa ba, kuma bai saba ma ikhlasi ba, kuma bai kasance riya ba. Kenan asalin abin da ake bukata ya zamanto aikinka lokacin da kake yin sa akwai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aikinka. Kana yi ne saboda Allah, ka tsarkake niyyanka saboda Allah subhanahu wata'ala kawai baka hada shi da kowa ba saboda shine kawai kai shikenan aikin ka ya kasance tsarkakakken aiki tsantsan aiki tataccen aiki saboda Allah subhanahu wata'ala amma idan ya kasance kai ne saboda mutane su gani ko don su ji su yaba maka to shikenan kai ne don su kuma ladan ka yana wurin su in ka samu kinan lazumi zaman to mutun ya kiyaye waɗannan al'amura sanin su yana taimaka mutun ya zaman to ya magance riya rashin sanin su kuma yana sa mutun ya zaman to ya afka a cikin kuskure ya zaman to ya afka a cikin su sai zaman to ya fada a cikin tarkon riya wanda zai bata aikin sa gaba daya ya zaman to ya sababa masa asara na duniya da na lahira saboda kenan wani lokaci mutum zai iya aikata wani aiki aikin kware ne ya aikata shi asirce tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala ba mai ganin shi sai Allah sai mala'ikunsa amma daga baya sai ya zo ya gaya mutane misali ya ce ai na yi aiki kaza to yin haka shi ma bai kasance ba riya inda da harko ya yi ne saboda Allah subhanahu wata'ala amma da yana tauye ladan mutane yana karanta ladan mutane in bai hankali ba sannu in ya zaman to ya hodi so biyu so uku to shikenan in ya hodi so guda ladan shi yana tauye ne in ya kara hodi to sannu kenan ladan yana tahiya kasa sai zaman to a karshe ba lada kenan yayi ba don Allah subhanahu wataala ba a karshe saboda ya ta gaya mu mutane amma wani lokaci mutum zai aikata aiki kuma ba tare da mutane sun gani ba ko sun ji amma sai ya zo ya gaya musu menene hadafin shi cikin gaya mutane wannan aikin da yayi yana son ya kwadaita musu wannan aikin shi ma wannan baya da matsala amma hangan malaman fiqh ba su gani yana bata aiki kuma bai shiga cikin riya ko ka zo kai aiki ka kyautata ibada don mutane su gani su yi koyi da kai wannan shi ma bai shiga cikin riya ba wannan abu ne mai kyau ana son ya zamanto mutane sun kasance abin koyi a cikin ayyuka na alkhairi mutum da ya sunnanta sunna mai kyau to yana da ladanta yana da ladan wanda ya aikata ta haka nan mutum da ya sunnanta mummunan sunna yana da zunubin ta yana da zunubin wanda ya aikata ta kamar da yazo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka anan wurin zamu iya ganin akwai bayanai na malaman fiqh wanda suka yi wanda yana da kyau zaman to mun fahimci waɗannan bayanan da kyau kuma mun yi tadabburi a cikin su kuma mun lura da su a cikin ayyukan mu na yau da kullum a cikin ibadodin mu saboda fahimtar su yana mana maganin riya kuma yana iya kare mu daga fadawa a cikin sharri da kuma hadari na riya inda suka yi bayani cewa wani aiki ne mutum zai yi zaman to riya ya shiga cikin shi kuma kakanin riya yake ya shiga cikin aiki in mutum ya fahimci wannan kuma ya kare kanshi daga gare shi to shikenan sai zaman to yayi maganin riya akalla malamai sun ambaci wajen sura guda 10 dangane da abin da ya shafi aikin mutum da kakan da riya zai iya shiga cikin shi da abin da suka yi itibari riya ne ko ba riya bane al misali muna iya ganin sura ta harko wanda malaman fiqh suka yi bayani dangane da kaifiyan kutsawan riya a cikin aikin mutum shin irin wannan kutsawan yana bata aiki ko bai bata aiki shine bayanin da suke yace misali zaman to mutum yayi aiki ne tun harko da niyyan zaman to mutane sun ganshi dama tun harko ba yayi bane saboda Allah subhanahu wataala kawai yayi ne saboda mutane su ganshi da wannan niyyan ya shiga cikin ibada to irin wannan sura na aiki qat'an ya kasance batil ko mubtil ga ainihin wata ibada ya kasance batacce lokaci guda kuma yana bata ibada kenan duk mutumin da ya shiga a cikin ibada tun harko da niyyarsa kan cewa yayi ne don mutane su ganshi ko don mutane su ji shi kuma don su yaba to shikenan sawa'an mutane sun yaba ko ba su yaba ba shikenan aikin sa ya bace wannan ibadan batil ne amma hangana malamai na fiqh haka nan sura na biyu ya kasance ya shiga a cikin ibada da wani hadafi da hadafin Allah subhanahu wata'ala ya shiga cikin ibada ne saboda Allah subhanahu wata'ala amma kuma lokaci guda kuma ya shiga ne cikin ibadan saboda riya wato ya goma yi saboda Allah subhanahu wata'ala da kuma dan mutane su gani kuma dan su shi wannan shi ma ya kasance yana bata aiki kuma aikin da aka yi da wannan niyya aiki ne wanda yake batacce saboda hadisi sun gabata cikin darussan da suka gabata akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya bayani cikin hadisi qudsi akan cewa shine yayyen wanda za a hada shi da shi a aiki duk wanda ya aikata wani aiki na alkhairi ya hada Allah subhanahu wata'ala da wani shi to Allah ta'ala ya ce shi ya wadatu daga barin wannan aikin saboda kenan don ka gama yi saboda Allah kuma da yi saboda mutane su gani ko dan su ji ibadan ka ya bace haka nan akwai sura ta uku shi ma wanda zaka iya samu juz'i ne na ibadan mutum wani yanki ne na cikin ibadan mutum zai kasance akwai riya a cikin sa sauran kuma babu riya a cikin su kamar yanzu alal misali in muka dauki sallah mun san cewa sallah ajza'a ce ma'ana tana da juz'i tana da yanki akwai rukunai akwai wajibai akwai mustahabbai da sauransu da ladubba da sauransu to wani lokaci mutum zai kasance ya je ya aikata riya a cikin wani rukuni ko a cikin wani wajibi ko a cikin wani mustahabbi cikin ibadan shi cikin sallan shi to shi din ma malamai sun nuna cewa wannan yana bata ibada koda ko akwai majal na istidrakin wannan juz'in al-misali zamanto mutum yana cikin ruku'i sai zamanto yayi ruku'in ne dan mutane su ce wani ya yi ruku'i wani yana kyautata ruku'i to shikenan yana cikin halin ruku'in kuma yana nema yanzu ya canza wannan niyya din ya maida shi niyya saboda Allah subhanahu wata'ala yana cikin halin ruku'i kenan akwai mahallin istidrak kamin ya dago daga ainihin watan ruku'in kenan malaman fiqh sun nuna koda yayi wannan ma daman tun harko ya riga yayi riya to shikenan kawai koda ko cikin wani yanki ne na ibadan shi ibada ya riga ya kasance ya lalace baya da wani kima a wurin Allah subhanahu wata'ala halin shi kaman halin mutum da zai kasance yayi riya a cikin muqaddimat na sallah al misali kaman wanda ya kasance ya rasa arwalan shi yana cikin sallan shawarwale to haka ne mutum idan ya aikata riya yana cikin sallah koda a cikin wani juz'i na sallah din ne sawa'in ya kasance rukuni ne ko wajibi ne ko mustahabbi ne sallan shi ya lalace bai kasance ba karbabbe kina irin wannan halin wasu malamai na fiqh suna cewa ihtiyati anan wurin shine juz'in nan da kai riya a cikin sa wannan yanki na ibadan da kai riya a cikin sa zaka maida shi kamar yanda kake maida ajza'ul mansiya kamar yanda kake maida wasu ajza na sallah wanda ka manci dole zamanto ka maida wannan sannan kuma ihtiyati bitali zamanto ka maida sallah gaba daya bayan ka kammala wannan kenan dangane da sura ta uku sai kuma sura ta hudu ita ma kamar ya zamanto mutun ya yi riya a cikin wani juz'i kuma juz'in ya kasance mustahabbi ne al misali kamar al-qunut shi ma idan mutun ya yi wannan sallan shi ya bace inda ya kasance saboda riya ne yayi to shikenan sallan shi ya bace ke dan ba dan Allah subhanahu wata'ala ya yi koda da yake mustahabbi ne tana aka ce to ai mustahabbi kana ai ka bar shi a cikin sallah kun bai bata sallan ka ba to amma duk da haka nan in ka aikata riya a cikin mustahabbi a cikin sallah to shikenan shi ma malaman fiqh sun ce yana sababa butlan bacewan sallan naka. Sai sura na biyar, misali zamanto asalin aikin da kai kai ne saboda Allah subhanahu wataala, ka tsarkake niyyanka lokacin da ka shiga cikin wannan ibada din, amma ka je ka yi shi wani wuri wanda yake kowa yana iya ganin ka. Salloli ne kake misali na nafila na tatawwu'i, sai ka take yi shi misali masallaci inda kowa zai ganka, ba tare da kana da niyya ba na cewa wannan abin kana yin shi ne saboda Allah subhanahu wataala. Dama abin da zai kai ka masallaci dama don a ganka ne kana kana nafila. In za ka yi nafila, ka zauna gidanka ka yi nafila, kamar yadda ya zo cikin hadisai kan cewa an yi son ya zamanto mutum ya aikata wajibi a masallaci cikin jam'i, haka nan an yi son ya zamanto ya yi nafila a cikin gidansa domin ya haskaka gidansa, kai ya bar gidansa a matsayin kabari, kamar yadda ya zo cikin sashen hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kar ku bar ɗakunan ku kamar kabari. Kenan ku rika ambaton Allah ta'ala cikin ɗakunan ku, ku rika zikirin Allah subhanahu wataala, ku rika addu'o'i, ku rika karatun alqur'ani, ku rika nafilfilu. Kenan abinda zai ingiza mutum ya zamanto ya ji ya yi ibada masallaci saboda kowa ya gan shi ne, kenan ba ya yi ba ne saboda Allah subhanahu wataala. In dai ya aikata da wannan kasid din, to shikenan da wannan niyyan din, to shikenan ibadan sha lalace. Wannan kenan a takaice dangane da surorin da watan malamai suka yi bayan dangane da kaifiyan shigan riya a cikin ayyukan mutum. Su ambaci wayoyin suwar goma haka, ma lokaci baya ba mu daman mu ambaci duka, amma a takaice wannan surorin guda biyar za mu iya ganin kamar kulasan wa'annan sauran surorin ne. Kenan lazimi ne ya zamanto mutum ya san su, ya fahimce su, domin ya zamanto ya kauce mariya, kuma ya zamanto ya magance riya, domin ya kasance ya ikhlasi a cikin ibadansa ta yanda ibadan zai kasance karɓaɓɓiya a wurin Allah subhanahu wataala. Da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu cikin wannan takaitattun bayanai. Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin masu nisantar riya, masu kusanci ga masu aikata aiki saboda ikhlasi saboda shi, kuma ya karɓa mana ayyukan mu, ba mu sabati a kansu. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.